Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wannan shine darasin mu na biyu na wannan littafi da muke karantawa na Manzumatul Baiquniya na al-Imam Taha Umar bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni rahmatullahi alayhi. Zamu ci gaba daga inda muka tsaya, shine kan magana dangane da hadisi ainihi Hassan. Kafin muka ci gaba, idan aka ce hadisi sahihi ne, yanzu da an tambaye ka kawo hadisi sahihi wanda duk duniya an yarda sahihi ne, kawo ka ci hadisi na malaman libni ya ci shikenan ka huta, saboda tsaban ingancin shi ma Bukhari da shi ya bude littafin shi. Ina fata an gane wannan, babu malamin da ya ci hadisin yana da rauni a tarihin duniyan hadisi, ba samu wannan ba. Duk wannan sharuɗan ya cika su. To sai ainihin hadisi Hassan. Hadisi Hassan wanda a cikin shi muke, malam ya ce wal hasanul ma'rufu turqan wa qadad rijaluhu la kasahihi ishtaharat. Hadisi Hassan shine wanda hanyoyin shi sanannu ne, amma sai ya kasance mazajansa basu zamo sun shahara kaman na ainihin sahihi ba. Sai suka ce to wannan ta'arifin malaman hadisi suka ci gyara shi, suka ce hadisi Hassan fa, kun ga duk maganar da muka akan hadisi sahihi shine hadisi Hassan, karka wahalar da kanka, koman su iri ɗaya ne, wuri ɗaya ne kawai suke bambanta. Tak shine a sharadi na biyar ad-dabit. Ina fata an gane. In an ce maka menene hadisi Hassan sahihi, afwan, sai ka ce ittisalus sanadi, adamu shudud, adamu illa al-qadiha, sannan sai ka ce adalatul rawi, na biyar sai ka ce ad-dabtu. To sai suka ce ad-dabtu dinnan kamil, cikakken karfin hadda. To an ce maka menene hadisi Hasan, sai ka ce madasal isnadu wa lam yushadda aw yu'al yaruhi adlun khafiful dabt. Shine kawai bambancin su, wanda shi karfin haddar shi bai kai na wancan ba, kawai anan suke bambanta, ba inda suka sha bambanin ba anan ba. Suka ce khaffa dabtuhu, ya zama hadisi Hassan. Shine abin da Ibn Hajar al-Asqalani ya tabbatar a cikin Nukhbatul Fikri, littafi ne, yace fa in khaffa dabtu, yace fa al-Hasan, haka ya fada. Yace idan hadda, karfin hadda ta danyi rauni bata kai wancan ba, hadisin ya zama Hasan. In banda nan babu inda suka shagun ba, kaga ai tarifin ba shine malam ne anan ba go. To nan ne kade suka ci gyaran shi, khaffa dabtuhu, wancan kuma dabtun kamili shine al-Hafiz al-Jalil kenan. Shi sa nace muku hadisi Hassan shi ba zai bata mana lokaci ba. Kawai in ka san hadisi sahihi, ka san hadisi Hassan. Me ya bambancin su? Khaffud dabt, wancan kuma kamilud dabt, shikenan. Duk abin da muka fara a can shine anan wurin, in banda wannan wurin. Sai mu je gaba ta gaba, shine hadisi wa kullu ma arrutbati al-husni qasr fa huwa dha'ifu. Shi ma karka ce fa huwa, fa huwa dha'ifu wa huwa aqsaman kusur, wa huwa aqsaman kusur. Nan yana da ruwaya guda biyu, akwai wadanda suke karanta shi da wa huwa aqsaman kusur, akwai inda za ka ganshi a wani wuri kuma wa huwa aqsamun kasur, kasur. Idan ka ce aqsaman sai ka ce kusur, in ka ce aqsamun sai ka ce kasur, kafun din ne kawai zaka canja. In ka ce aqsaman kafun ka mata damma, in ka ce aqsamun kafun ka mata fataha. Duk ya zo da ruwaya kowanne a da wannan ainihin ma'ana. To sai suka ce wa kullu ma arrufbatil husni, duk hadisin da wa kulluma duk hadisin da sai ka tafi karshen baitin qasr ya samu naqasu an rutbatil husni daga daraja na hasan fa huwa da'if shine hadisi da'ifi kun fanci larabcin wa kulluma an rutbatil husni qasr sai ka ce wa kulluma qasr duk hadisin da yayi kasa shi yasa ake cewa salatul qasr ya yi gub kaga rage abu ne to duk hadisin da ya ragu yayi kasa ar-rutbatul husni daga darajar hadisi hasan fa huwa da'if to wannan shine hadisi da'if duk hadisin da bai kai darajar hasan ba wani gida za a kai shi da'if sai ce to wa huwa aqsaman yace kashe kashe ne kusur waɗanda sun yawaita ina fata an gane tun daga nan har mu gama magana hadisi da'if zan yi shi yasa ya ce aqsaman kusur ko aqsamun kusur har mu sauke littafin nan maganan da'if zan yi shi kaga lalle aqsamun kusur ne kenan to yace wa kullu ma arutbatil husni kusur fa huwa da'if wa huwa aqsamun kusur duk hadisin da qasura wa kullu ma qasur duk hadisin da ya kasa ya tawaya arutbatil husni daga daraja na hadisi hasan fa huwa da'if shine hadisi da'ifi wa huwa qasamun kusur lalle shi kuma kashe kashe ne mai yawa to kafin mu ci gaba hadisi sun kasu kashi biyu yace maqbul da mardud ku rubuta wannan abu aqsamul hadis min haythul qabuli war raddi haka za ku rubuta aqsamul hadisi ala walla ka karbi ko fifa wajen mala usman ya baka kwaya daya ballo tsakiye ta aqsamul hadisi min haythul qabuli haythu al qabuli war raddi ala kwa kawo mafi fari ala usman karo fifa guda daya okay ko irin tsakiyar na haka yawa aqsamul hadis min haythul qabuli war raddi kashe kashen hadisi dangane da karban hadisin da kuma mayar da hadisin ko a karba a aiki da shi ko a mayar a kiyin aiki da shi kismani kashi biyu ne shine na farko al maqbul wanda ake karba kenan al maqbul wanda ake karba to shine ya kaskashi biyu kowanne kuma zai kaskashi biyu kaga sun zama shi da kenan na farko as sahihu duka kashin al-qabulu ne as-sahihu ingantacce shi ma ya kaskashi biyu as-sahihu a kasan shi sai ka sa kuma kismani ya kaskashi biyu shi sahihi din al-maqbul ya rabu kashi biyu shukran as-sahihu wal-hasan jazakallahu khairan al-qabulu kismani as-sahihu wal-hasan shi qabul din ya kaskashi biyu akwai as-sahihu akwai al-hasan ko rubuta to as-sahihu kuma shi ma sai kaskashi biyu akwai sahihu li dhatihi akwai sahihu li ghairihi sahihul li dhatihi wa sahihul li ghairihi na'am ko rubuta sahihun li dhatihi sahihun li ghairihi, sai kashi na biyu shine al-hasan, shi ma kas kashi biyu kaman sahihi ne, hasanun li dhatihi wa hasanun li ghairihi. Daga nan sai al-hasan, mun faɗa ko li zatihi li ghairihi, daga nan sai al-mardud, mun gama da al-maqbul. Dama mun ce min hasal qabul war radd, ko akwai al-maqbul mun gama da shi yanzu, ya kaskashi biyu, hasan sahihi da hasan, ko wanne ya kaskashi biyu, to sai mu tsallaka al-mardud, hadisin da ake mayarwa ba a karba kenan. Shi kuma kashi ɗaya ne tak, shine ad-da'ifu, karkashin shi ne za ta kawo abubuwa ad-da'if. المردود كسر يكسى الضعيف. نعم قربوا تاكو تو وانا شين ابن نسكي تمشي حديثي يكس كشي دا مقبول دا مردود. مقبول من يبيان شي مردود الضعيف. To sai abu na biyu wanda daga nan zamu tsallake mu ci gaba. To suna cewa kuma shi kanshi hadisi din, ta yanda zai aqsabul hadisi, kashe-kashen hadisi, min haythu wusulihi ilaina, ta yadda mu kuma zai zo mana, shi ma yana kasuwa kashi biyu. Ta yadda zai zo mana, zai iso wurin mu kenan, daga annabi, daga sahabbai, yayi taho har ya zo mana, to idan ma yana kasuwa kashi mu, shine mutawatir da kuma ahad. Aqsamul hadis min haythu, kamar da kuka rubuta wancan, aqsamul hadis min haythu, yawwa, usulihi, wusulihi ilaina, wusulihi ilaina, ta yadda ya zo mana, yaya hadisin ya iso wurinmu. Shi ne zamo ya kaskashi bi al-mutawatiru wal-ahadu. Ahad shi ahad din nan kawai wawun ne da alifun, sai kai madda akan alifun din, a kamar da ake rubuta Allahu khairun amma shirkun. Al-mutawatir shine na farko, al-mutawa na na biyu shine ahad. In an rubuta wawun hawun alifun dalun, hawun alif dalun da, ahadun kamar ahadun ne, amma wannan akwai madda akan alif din, zaka ji shi ahadun, sannan haun ne kuma akwai alif a gabanta, ha, shi yasa nace kamar ahadun. Ahadun kawo rubutun ne zai bambanta, ahadun duka akwai madda, shine aka yi ta rigima cikin azumi ai hadisi ahad da professor Magari. Shi matsala hadisi mutawatiri da ahad, wannan tabbas akwai shi, kun fahimci wannan abin da kyau, cewa babu hadisi mutawatiri babu ahad ba gaskiya bane ba. Galibin malamai abin da yasa suka yi ca akan wannan matsalan shine wani abu suke so su toshe, amma in ba kai kana magana da su ba za ka sani ba. Shi maganan da shi professor Makari tana cikin littafi karantawa yi, ba shi kirkiro maganan ba, su Imam Zarkashi, su Ibn Abdul Bar al-Maliki, duk yana cikin littafai, an gane ko? To amma muna cikin daidai rigima da yan Qur'aniyun, ka zo ka dauko mana wannan matsalan, to gaba ɗaya ture ta za a yi, ba za ma ci a tsaya a tattauna ba, akwai wannan ka'idan karantarwa. Yanzu muna fama da yan tatsine, suna hadisi ma duka ƙarya ne, to ka sai ka zo ka dauko wata matsalar da sai suka fara jin daɗi. Ina? Yawwa, akwai matsalan cikin gida, har yabon shi suka fara yi, wanda kuma shi yana cikin wanda yake atakin dinsu, to sai ya zame a wannan wurin. Shi yasa wani yake cewa Professor Makari idan yana magana ka daina, to a gaskiya da shi to zai ballo wani abu. Yace haka mata a samu wani a gefe ta bashi. Shi eh to a gaskiya dai to wallahi sai a ballo wani abu. Kun gane ko kuma karantawa abin haka yake akwai shi mun tattauna da Professor MK Yunus. Yace shi ya ji maganar Makari shi bai ga ina ya laifi ba. Sai ta amma matsalar shine yanzu ba lokacin tattauna wannan abun bane ba. Shi yasa da malamai suka tashi su Dr. Sani suka ture abun gaba daya. Kun fahimci wannan abun da kyau? Yanzu wani abu ake so a toshe. Tabbas Ibn Abdul Bar sun faɗi cewa su Imam Zarkashi da sauransu cewa hadisi mutawatiri yufidul ilma wal amala. Kun gane ko? Amma hadisi ahad a wajen dewa daga cikin malaman usulu yace maka yufidul amala wala yufidul ilma, cewa hadisi mutawatiri yana wajabta aiki da kuma ilimi, amma shi hadisi ahad yana wajabta aiki baya wajabta ilimi. Me ake nufi? Shine akwai abin da suke tamin shi az-zannur rajih, a ce azato mafi rinjaye haka wannan abun ne. Ina fata an gane. Kaga ai ba karyatawa kai ba. Akwai wannan kuma abin da kawai yaqini ne. Akwai abin da kuma kashi 80 cikin 100 haka ne. Akwai kuma abin da 100 bisa 100 haka ne. Kaga ba dai suke ba. To sai su ce da kai ayan Qur'ani wannan yaqini ne. Hadisi mutawatiri yaqini ne. Amma hadisi ahad yace maka zanni yuthbuti ne. Wannan duk mun karanta a cikin usulu. Ta amma aka ce masa ba lokacin yin wannan maganan bane ba. Muna fama da sama sussuka. Ina fata kun gane. To inda matsalar take kenan. Amma ina nan a rubuta a cikin littafai. Yace maka zanni yuthbuti. Ba za ka ce hadisu ahad ɗaya yake da qul huwallahu ahad ba. Ko ɗaya yake da suratul fatiha ba. Ko ba ɗaya yake ba da hadisi mutawatiri a wurin darajarsu. Wannan ka'ida ce na malaman hadisi, babu yanda ka iya. Kama hadisi hasanul ligairihi, sai ka ce ɗaya yake da hadisi sahihul li zatihi, kai ma ka san ba ɗaya bane. Darajar wannan yafi wannan. A takaice dai inda matsalar take kenan. To hadisi mutawatiri, shi yasa Qur'ani babu ahad gaba ɗayan shi, duka mutawatiri ne. Ba za a ce ga ayan Qur'ani da sahabi ɗaya ne ya santa ba. Wannan ba zai yiwu ba. Ba ayan Qur'ani bace ba. Kwace ga ayin Qur'ani da tabi'i dai aka ji a santa, wannan ba ayin Qur'ani bace ba. Ka'idan Qur'ani mutawatir mutawatir har zuwa yau, har tashin duniya. Babu wata ayan da aka ce mutum ɗaya biyu ne ko goma suka santa, sai dai 100 abin da ya sama. Mutanen da ba su da adadi ka ake cewa ma duk Qur'ani haka yazo har zuwa yau. Kun fahimci wannan abin da kyau? Akwai hadisin da ake kawowa na ƙarshen suratu At-Tauba, daga ja'akum zuwa ƙarshe. Sai a ce lokacin da ake tattar Qur'ani, lokacin Abubakar As-Siddiqu, Zaid ibn Thabit sun nema sun rasa a wani duk sahabbai sai wajen wane. Ai na faɗe shi ma wurin Abu Dawud ko? Wanda Annabi ce shaidansa shaidan mutum biyu ne. Wane ne? Ibn Khuzaima. To wannan fa ba wai sahabbai ba san ayan bane. A'a, ana neman wake da yake a rubuce. A ƙasa shi ake nema. Amma shi ma Zaidun ya haddace At-Tauba, ya san ayan. Duk dan kwamitin duk sahabbai wake da ita a rubuce a takarda, shi muke nema yanzu. Ba Hafizin da haddace suratul Tauba ba. Kun gane wannan abin da kyau? Sahabbai sama da 1000 sun san ayar, amma kuwa bai da ita a rubuce a gidan sha'aji. Shine sai aka samu a wurin wannan. Ba wai shi kadai ya san ayar ba, a shi kadai ya rubuta ya aji. Kun fahimci wannan abin da kyau? Wannan shine abin da ya faru. To hadisi mutawatiri da hadisi ahad, wannan suna da mahimmanci a ce mutum ya san su. Mutawatiri hadisin da kowa mafi yawan sahabbai sun sani, ko sahabbai da yawa, haka tabi'i, haka atba'u tabi'ina har zuwa wannan lokaci, yana cikin littattafai da yawa, sahabbai da yawa. Yanzu ka dauki hadisin misali kabbaran harama, cewa Annabi ya daga hannu a kabbaran harama, sahabbai sun fi 50 aka rawaito daga wurin su. Ba ana nufin wa iya su ne suka sani ba, wanda aka yi ruwaya kadai a gunsu. Kaga wannan mutawatiri ne. Ba zai a ce sahabbai 50 sun taro sun yi ƙarya ba. to wannan dai shine a ce wannan mutawatiri ne wannan kuma ahad ne kila sahabi ɗaya ne san hadisi kila tabi'i guda ɗaya ce wannan ahad ne to sai mu tafi kan maganan wa kullu ma aratubatil husni qasr fa huwa dha'ifu wa huwa aqsamun qasr wa huwa aqsamun qasr to wannan ya maka ta'rifin hadisi dha'ifi ya kashakashan nasa yake shine zamu karanta a gaba wa ma udhifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu'u yace wa ma udhifa lin nabiy duk abin da aka jingina shi zuwa ga annabi al marfu'u wannan shine hadisi marfu'i wa ma li tabi'in duk abin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i huwa al maqtu'u shine al maqtu'u me yake nufi da wannan magana wa ma udhifa lin nabiy duk abin da aka jingina lin nabiy a ilan nabiy wannan li din ila ne dan ka'idar malaman larabci suka ce huruful jarri yanubu ba'daha ba'dan sashi yana wakiltar sashi za a kawo lamun ana nufin ila za a kawo min ana nufin kaza to li din ana nufin ilan nabiy ne wa ma udhifa lin nabiy duk abin da aka jingina zuwa ga annabi misali a ce haddasana qala rasulullah a ce na hadisi ne marfu'i da kun ji muna karatu muka ce na hadisi ne marfu'i ila nabi sanadin bai yanke ba kenan tiryantiri an samu ittisalu sanadi kawai shine hadisi marfu'i wanda babu wata matsala tun daga farko har kan sahabi kuma sahabin yace annabi ya ce shake ne fi da hadisi marfu'i duk hadisin da sanadin ya samu matsala to ba marfu'i bane ba ko kuma ya tsaya akan tabi'i ko ya tsaya akan sahabi ba za a ce masa marfu'i ba akwai ruwayan da zaka samu daga sahabi aka rawaito ko an ji sahabi ya faɗa to marfu'i ya kasu kashi biyu akwai al marfu'u hukuman eh ku rubuta akwai al marfu'u wanda yake marfu'i ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama an kawo shi da sanadi tiryan har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai al marfu'u hukuman shi kuma marfu'u hukuman ya zanto ba annabi bane ya faɗa maganan sahabi ne ce sahabi ne yace kaza to amma me yasa sahabi ya faɗi wannan maganan wanda shi ba shi ke bada hukuncin shari'a ba shi Allah ke wahayi ba sace to wannan hadisi ne marfu'i hukuman hukuncin shi kawai hukuncin magana annabi a wurin annabi ji koda bai faɗi hakan ba sai a bashi hukuncin marfu'i dan a imani na sahabbai ba zai faɗi irin wannan maganan ba in ba daga bakin annabi ji ba sai a ce kamar me kamar labarin gaibu duk inda sahabi yace aljanna akwai kaza ko a wuta akwai kaza to wannan labarin annabi ne ga yarishi don labarin gaibu ne gaibu kuma ba wanda ya sani sai Allah amma yana sanar da annaba daga cikin annabawan shi ta hanyar wahayi to sai wannan shi ake ce mishi al marfu'u hukuman kun fahimci wannan abun to al marfu'u hukuman ko kuma a samu sahabi wani abu kamar sayyidina Ali bin Abi Talib asal salatul kusuf sallan rashin lafiyar wata ko rashin lafiyar rana ka san ruku'u guda biyu ake rukun ta guda biyu ne to shi da yazo sai ruku'u guda uku to sai ka saki wannan almarhu'u hukuman ne annabi ne karantar da shi dan wannan sabon shari'a ya kawo yayi ƙari a cikin sallah in bai da dalili daga annabi da ba zai ba haka a wurin sallan janaiza yayi kabbara guda shida kuma ba samu sahabin da ya masa inkari ba sai aka ce almarhu'u hukuman kenan tabbas wannan daga wurin annabi ya koya annabi ne karantar da shi to wannan magana ne na sahabi ko wani aikin sahabi ne amma ana ba shi hukuncin daga annabi ya samu shine almarfu'u hukuman wanda kun ba hukuman ba kawai dama an ce kala rasulullahi kun gane almarfu'u guda biyu wancan haddasana ne har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma iya abun kan sahabi ya tsaya sai aka ba shi hukuncin maganar annabi ne saboda ko labarin gaibu ya bayar kamar Abdullah bin Abbas kamar yadda aka rawaito cikin tafsirai da yake bada labarin mala'iku da Allah ya ce musu ya halicci annabi Adam suka ce me yasa zaka halicci wanda zai barna a ban kasa wai sifikud dima kaza kaza sai aka ce sai Abdullahi bin Abbas ya ce kafun Allah halicci annabi Adam ya halicci aljanu ya sa su a duniya sai suka zubar da jini suka yi barna suka yi rashin mutunci Allah ya halakar da su gaba daya to babban salihin bawa a ciki shine Iblis shine mai imanin su sai aka dauke shi aka mai da shi sama cikin mala'iku saboda mutumin kirki ne bai kamata a halakar da shi ba to shi yasa da yace musu zai halicci annabi Adam ya sa shi khalifa a ban kasa sai suka ci nan barnan da wadancan suka yi su mala'iku suka ci ataj'al fiha man yufsid fiha wa yasfiku dima'a to wannan abin da suka faɗa lalle akwai abin da ya faru to Abdullahi bin Abbas zai bada labarin nan kaga ai gaibu ne suka ce tabbas annabi ne ya gaya mishi kawai ba zai kirkiro wannan labarin ba kun fahimta ko to wannan shine al-marfu hukuman ire-iren waɗannan abubuwan amma akwai kaidi guda daya amma in an san wannan sahabin yana ruwaya a wurin malaman ahlul kitab da suka musulunta to shi sai an bincika irin wannan ruwayan ne da ya karbo wajen malaman yahudawa da suka shiga musulunci ko kuma shi bai ruwaya a wurin su kun fahimta ko an samu sahabbai kadan da suka yi ruwaya a wajen Ka'bul Ahbar shi Ka'bul Ahbar shi bai yahudi ne musulunta to yana ba su labarin da ya karanta cikin At-Taura da Linjila da sauransu to wasu sahabba an samu kadan ne amma a cikin su to Abdullahi bin Abbas bai ruwaya a wurin irin waɗannan to a takaice shine al-marfu hukuma wannan sanin shi yana da muhimmanci to da an ce wannan hadisi hadisi ne marfu'i ana nufin hadisin bai samu matsala ba tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe shine hadisi ainihin marfu'i wa mali tabi'in huwa al-maqtu' in an ce hadisi kuma al-maqtu'u shine maganar tabi'i ne wannan magana iyakan tabi'i ta tsaya an iyo ruwaya daga Hassan al-Basri ko daga Mujahid ko daga Sa'id ibn Musayyib sai a ce wannan al-maqtu' ne hadisi ne da tsaya iyakan tabi'i ba ma maganar sahabi bane ba ba maganar annabi bane ba sallallahu alaihi wasallam akwai irin su a cikin Sahih al-Bukhari a ce Mujahid ya ce kaza ko Hassan ya ce kaza ko Sa'id ya ce kaza to shi ake ce mishi al-maqtu' ina fata kun gane ka wudu na na eh dan shine al-marfu'u wanda yake al-marfu'u ila an-nabi shine na farko eh nabi shine al-marfu'u hukuman na jazakallahu khairan yace ko wani hadisi marfu'i zai yi zama ingantacce a akwai hadisin da marfu'i ne amma ba ingantacce bane ba ka gane ko me zai sa ya zama ba ingantacce ba sai a bi sanadin haddathana haddath a cikin rijalul sanadin akwai wanda ba a karban hadisin shi gashi dai sanadin ya hadu amma wannan ya bata sanadin wake daya yake bata miya ko to sai a samu irin wannan ya zama wake daya gaba daya ya bata abincin gashi sanadin kan marfu'i ne ke sakasantun hadisi marfu'i baya lizimta kuma sai ya inganta kawai da za a ce sanadin ya inganta ya cika amma kuma sanadin bai inganta ba na kware da gaske shi yasa ya kawo shi a cikin kashe-kashen da'if ai kaga tun da yace wa huwa ka samun kusur haka zai ta tafiya marfu'i ne amma bai inganta ba marfu'i ne ya inganta ya koma cikin sahihi ko hasan kina fata kun gane shi yasa nace har mu gama duk wanda ya kawo karkashin da'ifi zai shiga in kuma ba ya karkashin da'ifi to wani lokaci yana shiga karkashin da'ifin shi yasa ya kawo shi anan bi ma'ana bai zama kawo shi muttafaqu alaihi da an ganshi ya inganta ba shi yasa ya kawo shi anan ya ma fara da shi a idan ya roto gun ahlul kitabi bai zamo wanda za a karbe shi ba har sai in wani nas ya goyi bayan shi eh dan annabi ya ce hadithu an bani isra'ila wala haraja ku yi ruwaya daga wajen banu isra'ila babu laifi sai yace amma la tukadhibuhum wala tusaddiquhum kar ku kareta su kar ku gaskata su to da an samu wani aya cikin at-taura ko injila ta ce kaza sai a duba akwai ayan qur'ani ko hadisi da ya goyi bayan abun idan babu to kar ka ce ƙarya ne kuma kar ka ce gaske ne sai kai tawakkufi ina fata an gane to duk ruwayan da sahabi yayi a wajen ahlul kitabi yana shiga karkashin wannan ne ko akwai wani nassi da zai goyi bayan shi ko kuma babu sai mu jingine kar ka ce ƙarya ne ta yayyuwa ya tabbata kau qur'ani bai bada labari bane ba ta yayyuwa bai tabbata ba ya shiga cikin abinda canje bible da akai aka sake wasu abubuwa ke yasa annabi ce kar ku kareta kar ku gaskata ko ya karyatawa kuma ya zama tabbas Allah ne ya fada annabi Musa ne ya fada ta yayyuwa kuma bai fada ba yana cikin abinda su bulus suka yi na ƙara abubuwa cikin at-taura ko injila ko an sauke hukunci shi duka menene hadisi al-maqtu kawo shine maganan tabi'i ina fata an gane shi ake ce mishi asar sai a ce an samu asar daga Hassan al-Basri ko an samu asar daga sahabi ko an samu asar daga mujahid ko daga wani ko daga wani wa mali tabi'in huwa al-maqtu duk da kaje an ce wannan hadisi na maqtu'i ana nufin maganan tabi'i ne ba ana nufin na abi ma kai kan sahabi ba ke sashi gargashin asar maganganun magabata da ake ruwaitowa to idan ya zanto abinda tabi'in nan ya fada shari'a ne to wannan ba a karba sai an samu hadisin da ya goyi bayan shi ina fata an gane ko wata aya da ta goyi bayan maganin shi dan shi ba a karban shari'a a wurin shi amma kila wani abu ya fada na a ji tsoron Allah ko wani magana mai tsada irin wannan ana dauka yanzu ba ya ta aiwata ibada bane ba an gane bambancin wa mali tabi'in huwa al-maqtu'u sai ce wal musnad al muttasil al isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wal musnad al muttasil al isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wal musnad hadisi musnad menene hadisi musnad yace al muttasil al isnad shine wanda sanadin shi ya hadu chip chip min rawihi tun daga kan wanda ya ruwaito shi na farko hatta al-mustafa har zuwa kan manzon Allah alaihi salatu wassalam walam yabin bai yanke ba walam yanqati shine walam yabin bai yanke ba shi da marfu'i duk dai ne ina fata an gane to amma hadisi in aka ce al-musnadu akwai musnad na hadisi akwai musnad kuma na ko wata kaida ko ni style na rubutun da malaman hadisi suke ya kaskashi biyu akwai al-musnad akwai al-musnidu akwai al-musnadu ilayhi akwai al-isnad akwai as-sanadu wannan ku rubuta su duka guda biyar suna da muhimmanci al-musnadu musnadu sai al-musnidu nunun kamar da kasra duk rubutun ɗaya ne kawai kasra zaka ƙara al-musnadu al-musnidu sai al-musnadu ilayhi al-musnadu ko ilayhi zaka kara al-musnadu ilayhi sai al-isnadu al-isnadu kamar da ake rubuta al-insan alif ne da lam alif sai kai hamza kasal lam alif din al-isna da fa alif sai dalu al-isnadu sai kuma as-sanadu as-sanadu duka sinu ne duka al-musnadu al-musnidu al-musnadu ilayhi al-isnadu as-sanadu in an ci hadisi al-musnadu ne shine wannan shine al-muttasilul isnadi wanda sanadin shi ya halu min rawihi tun daga rawin farko hatta al-mustafa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yabin bai yanke ba sai kuma al-musnadu na rubutu shi yasa ka ji an ce musnadu ahmad musnadu al-bazzar musnadu abi ya'la sunan littafai ne musnadu wane musnadu wane me ake nufi da wannan wancan musnadu na littafi ba daidai yake da wannan ba kun gane ko duk littafin da kaje an kira shi da musnad ko sai inda littafin suke ba ta baga ganin musnad a cikin kwana na manyan littafai ne galibi a library ake samu su akwai musnadu mai mujalladi 80 akwai mai mujalladi 100 ina fata an gane to musnad shine shi a cikin shi ba za a ce wai kitabul taharati babul miyahi babul dukhul khala'i babu wannan ko kitabul salati babul azani babul kaza kitabul hajji kitabul buyu kitabul nikahi a kawai sai a ce abu hurairata sai a ta kawo hadisan shi gaba daya da na sarki da na sallah da na azumi da na hajji da duka kawai ai ta zubo su kun gane ko Abdullahi ibn Umar sai a ta zubo hadisan shi da hadisin sarki da na sallah da na azumi da na zakka da na hajji da na hukunce hukuncen aure da na kasuwanci kawai za a ta jero su ne sai sa kawai zai ta kawo ne da hasan da dhaifi da sahihi duka zai ta kawo wannan shine musnad idan an ce maka Ahmad ya ruwaito kar ka je kana neman kitabul dahara dan ka da littafin sarki ne ba za ka samu ba sai dai ka duba wani sahabi na Abu Hurairah to ta ina aka sa Abu Hurairah sai ka nemo shi so za ka samu a karkashin hadisin Abu Hurairah ina fata duk littafin musnad haka tsare shi yake
wannan batane akwai rijalin mako iya
a da haddasana kwarai da gaske da haddasana har zuwa kan sahabi haka zai ta kawo su
so ya
ah sahabin kawai
waje tantance hadisin ya inganta ko bai inganta
ba ai wannan aiki ne malam wannan dai ka duba malaman da suke maka wannan aikin eh kware da gaske wannan gaskiya ne eh sai wanda ya san abu in ba haka zaka shiga ne ka bata yawa kai ma ka zo ka ce ka gano kurakure na Ahmad ibn Hanbal inda ana raye da ka hau jirgi ka same shi yanzu an zauna ka ce za a baka minti 10 yayi kadan sai dai kai ma kai irin wannan eh to shi yasa matsalan mutai zama bashi da malami kenan sai ka je garin gyaran ko sai ka rikici abin da ya samu malam Jabbaru kenan yana bincike da gaske ba ƙarya bane ba an gane ba wai jahili bane ba yayi karatu amma binciken shi kadai yake kuma fahimtar shi yake aiki da shi to yanzu a ka'idar shi ne yanzu in na kawo hadisi ko aya nace fahimta na zan fada to halaka zan haramun ne ne wannan abu sai dai fahimtar magabata ya suka fahimci ayan ya suka fahimci hadisin to shine zaka zauna lafiya amma da ka ce a gani na to shedan ya jaka to abin da ya shafi Abdul Jabbaru kenan da hankalin shi ta aiki ina fata an gane akwai dan tijaniya da ya rubuto akan shi yace ya bi duk rubuce-rubucen Abdul Jabbaru yana rubutu ya iya larabci duk wanda zai rubuta littafi ya iya larabci ne kuma zai binciko ka ji littafin da yake fada duk karantawa yake amma baya bin kowa shi shine mu cita hidin kanshi to tun daga nan ka samu matsala Allah ya tsare mu to wannan da shine musnadu na littafi to sai kuma al-musnidu shine al-musnidu wanda ya abu ismul fa'il ne na sai za a yi jingina mishi al-musnidu wanda ya wannan littafin in kuma na sanadi ne wanda ya ruwaito hadisin sai a jingina shi a ce al-musnid sannan kuma al-istinadu da as-sanadu bisa ga zance mafi inganci duk abu guda ɗaya ne kawai shine chain irjalus sanadin hadisi shine al-istinadu haddasana haddasana har zuwa kan sahabi wannan tsarin shine as-sanadu ko al-istinadu din bisa ga zance mafi na al-musnadu ilayhi mun fade shi ba ko okay, wanda aka jingina abin zuwa gare shi shine al-musnadu ilayhi, wanda aka jingina abin zuwa gare shi. Idan misali sahabin ne, an jingina wannan abin zuwa gare shi, an yi idafan abin zuwa gare shi, sai aka ce ilayhi. Idan sanadi ne, an jingina zuwa gare shi, al-musnadu ilayhi. Na'am. Al-musnidu shine wanda ya aikin da kanshi, musnadu ilayhi kuma shi an jingina masa abin ne, kaman sahabi a kawo sanadi sai a jingina zuwa gare shi. Eh yawa, eh al-isnadu da as-sanadu shine kawai rijalu sanadi, wannan can din hadisin silsila din shine al-isnadu ko kuma as-sanadu. To anan kafin mu ci gaba a wajen al-marfu din nan ko kuma a wajen kawai a hadisi, babin da ya kamata mu fara yi kenan kafin mu fara. In an ce hadisi, menene hadisi? Al-hadis kawai sai aka tambaye ka, eh na hiya sunna, eh haka ne. Min qawlin wa amalin wa menene na uku? E ko biyu nan kun so kwa wannan hukun kadan charke kuma. Na'am. Ina banda wasu hutu. Aha. Kawai kun ga ai an cewa ma'udhi falin nabiyil marfu. Haka ne ko? Duk abinda aka jingina zuwa ga annabi shine al-marfu'i. To me ake jingina masa? Ababe guda hudu ake jingina mishi. Wannan shine hadisi. Suka ce al-hadithu ma'udhifa ila an-nabi. Wannan tun farkon littafi ya kamata na gaya muku shi ko rubuta. In an ce kai definition na hadisi, ko a exam aka tambaye ka, ko ka je wani muqabala ko interview, kawai an ce maka ma huwa al-hadithu, sai ka ce huwa ma'udhifa ila an-nabi. Ko rubuta. Wani na da kyau a ce mutum ya haddace shi. Eh, kamar da aka ce wa ma'udhifa din nan, haka za ka rubuta shi. Ma'udhifa ila an-nabi min qawlin aw fi'lin إيه من قول أو فعل أو تقرير تقرير دقع قاف أو تقرير راء ياء دكما راء تقرير هو ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير قدعوك جنانكو أو وصف خلقي وصف واو صاد فاء وصف خلقي خاء حاء ميدغو اكانتا دلام خل كما الخلق خلقي دقاف دياء يا زويدي او وصف خلقي او وصف خلقي خلق خلقي yanda ka rubuta wancan haka zaka rubuta wasalin su ne yake shan bamban wancan khalqiyin da fataha da sukun da kasra da kuma shadda da kasrataini khalqiyin wannan kuma wasfi khulqiyin kha kamata dhamma lamun kamata dhamma sai qafun kamata kasra kaman irin wancan qiyin khulqiyin. Wannan shine definition ɗin hadisi mafi inganci a duniyar ilimin hadisi. Duk wanda ya san wannan ya san definition ɗin hadisi. Me ya fassara shi? Ma'udhifa ila an-nabi, duk abin da aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam min kauli na magana a ce annabi ya ce kaza to hadisi kenan shine abu na farko kamar me annabi ya ce innamal a'malu binniyati wa innamal kullu imrin ma nawa kaga wannan maganar shi ne duk magana annabi kawai shine matakin farko shine qaw fi'liyin haka ne ko
aw
fi'lin haka ne aw fi'lin to menene aw fi'lin shine aikin da annabi ya bai ce komai ba kawai an ga yayi wani abu kun gane ko an ga da ya aikata amma bai ce ku aikata ba to matukar ba kususiya bane ba shi ma sunna ne ya zama hadisi kamar me kamar hadisin na Aisha Allah kara mata yadda wanda hadisi ne na cikin sahih Muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwaki annabi da ya shigo gida sai ya dauko aswaki ya goge bakin shi kaga bai ce komai ba gani akai kawai yayi ya zama hadisi shine ainihin fi'il duk abinda annabi ya aikata na bai'atul ridwan aski da yayi to haka ne sai ya shiga ciki duk da ya zo ya aikin haji na bankwana anan ya ce kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza amma wannan ma a lokacin shi ma aiki ne wanda yake aw fi'ilin ne ya shiga cikin sunna fi'iliya kaga da yayi kawai su ma suka fara yi to duk abin da annabi ya aikata kaman sallan da ya raka'a 11 a sallan dare bai yi magana ba kawai an ga yayi ne ina fata an gane to wannan ya zama sunna ce fi'iliya tashi to ku rike wata ka'ida kuma duk abin da annabi yayi kaf har ya bar duniya in dai bai yi magana ba to abin ba wajibi bane wani yayi mustahabi ne wannan ijma'in malamai ne ba su da sabani af'alun nabiyyi laysa biwajib ku rike wannan ka'ida af'alun nabiyyi laysa biwajib kar wani zai tayar ma da hankali akan annabi yayi kaza sai ka ce ai mustahabi ne duka af'alun nabi gaba daya kun fahimci wannan abin da ke inda wajibi ke shiga in yace kaza to nan sai a ce wajibi ne ko mustahabi sai a kalli hadisan sai a ba su wannan hukunci to da wannan ne shi yasa manyan malamai na ilimi irin su Ibn Taymiyyah rahmatullahi alai da irin su Ibn Abdul Barr al-Maliki da duk wanda suka zo daga cikin magabata ka har mutun daga sahabbai su Ali bin Abi Talib suka yi aiki da magana annabi game da sallan dare annabi ya ce salatul layli masna masna kaga wani kauli ne sallan dare raka'a biyu ne ayi sallama raka'a biyu ayi sallama kaga masna masna yace bai faɗi adadi ba amma shi can wanda yayi shi raka'a hudu ne a jere ma baya zama sai a raka'a to to kuma ana gabatar da magana annabi ne akan aikin shi kun fahimci wannan abin da ke wannan ka'ida ce ta ilimi yasa sai da Ali bin Abi Talib duk sallan da yana tarawih da mutane raka'a 20 yake wanda ita yake a masallacin Ka'aba ita yake ku ina fata an gane to kaga saboda son zuciya sai mutai zo Najeriya ce muku bid'a ne duk Ka'aba kowa bai san sunna ba shi da bin Bas da Usaymin da duk wanda suke wurin nan suka rayu Sa'd Rahman Ajlan da ire-iren su gaba ɗaya ba su san sunna ba sai shi a Najeriya Allah sauke to da kace ana gabatar da magana annabi ne akan ainihin aikin shi sannan kuma sun kasa gane shi annabi sallan da wajibi ne akan shi sai zaba akan shi abinda zai kullum tsawon shekara shi wajibi ne in bai da daddar ba sai yayi qara'i kafin sallan azhar kun bance na abinda kyau Allah ya sa mu dace to wannan shine abinda ake cewa sunna fi'iliya kawai ya abu to me sunna ta qadiriyya kuma akwai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda shi ma yana cikin sahih Muslim da yace kunna nusalli qabla al-maghribi ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna nafila kafin sallar maghriba in an kira sallah kuma yace a zamanin annabi ce falam ya'murna wa lam yanhana annabi bai ce mu yi ba ko bai hana mu ba amma ya ga muna yi to akan wannan nafila kafin maghriba ya zama sunna ta qaririyya annabi ya tabbatar da inda ba daidai bane zai ce kai ku daina wannan nafila to bai magana ba wannan shi ake ce masa sunna ta qaririyya eh wanda ya tabbatar an yi a gaban shi ko bai hana ba ya zama sunna tabbatacciya har tashin kiyama sunna ta kadiriyya kenan na'am 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 sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib hasa uku ana uku ne sai ce liman sha'a saboda me yace liman sha'a da yace ku yi sallah kafin maghriba a ka'idan ilimin usul wajibi ne sai an yi kuma sai sake maimaita ba ku yi sallah kafin maghriba ta wajibin ya ƙara karuwa sai sake ta sallu qabla al-maghrib to duk duniya ba wanda zai ce ba wajibi bane ba sai ce liman sha'a ga wanda yaso sai kuma musahabi da bai fadi wannan ba da an samu matsala wajibi liman ka jira ku sai mun ji nafila kafin maghriba to nan liman sha'a din sai mai da shi musahabi kafancin abin da kyau to in ka karanta bulugul maram sai kaga an kawo karahiyatan an yattakhidha an-nasu sunnatan wannan ba magana annabi bane ba magana sahabi bane ba maganan mai ruwaya ne sai ya ce wai dalilin da yasa annabi ya ce liman sha'a saboda kar mutane su dauke ta sunna na wajibi karahiyatan saboda kyamar ko kuma gudun haka suka fassara saboda gudun an yattakhidha an-nasu sunnatan kar mutane su dauke shi sunna na dole ke sa yake liman sha'a iya liman sha'a shine magana annabi kafin ci abun alaihi salatu wasalam mun fadi guda nawa awwasu bi khalqiyin ko kuma suffa ta halitta sahabi yace annabi laysa bi tawil wal bi qasir al ba'in kamar yadda zo cikin hadisi laysa bi tawil ba'in kai wal qasir annabi ba dogo bane ba ko ba gajeri bane ba yana tsaka tsakiya yace annabi ga yanayin hasken shi annabi yana murmushi annabi yana kaza su fadi kamannin shi akwai furfura guda 10 kaza a gemun shi har ya rasu an san ya kwayan furfuran dake to sahabbai sun kiyaye annabi mala adadin furfuran hidin su da kirga kwaya kaza ne alayhi salatu wassalam to wannan shine hadisi wasfi khalqi na suffan halittan annabi shi ma hadisi ne shine a wasfi khalqiyin aw khuluqiyin ko kuma dabi'un shi kamar hadisin bukhari aisha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas yafi kowa kyauta to wannan yafi kowa kyauta din kaga magana aisha ne amma ta jingina shi zuwa ga wani dabi'u na annabi shi ma zama hadisi duk wanda na faɗan na marfu'i ne duka guda biyar ɗin ina fata ka gane ai na sai dai shiga cikin sunna fi'ili to amma abin da yasa suke kashi a sunna ba fi'ili ba so sunna fi'ili yana shiga wurin ibada ne kawai ka gane amma khulqi akwai inda ba ibada bane ba misali ce annabi yana son zama a karkashin wata bishiya kaga wannan dabi'an sa ne ba ibada bane ba to idan kai wannan kai ma ka je gun bishiyan zaka samu lada kai dan kai ne saboda son annabi ka fahimta ko yauwa a ce annabi misali yana son naman akuya kuma karfatan gaba yauwa ko yana son kaza ko yana son shan madara ko ina fata an gane yana son turare kaga wannan dabi'an sa ne ba kowanne yake shiga cikin ibada ba amma kai sai ka samu lada in kai ne saboda son annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suke ware shi daban su ce wannan sunna ne na dabi'un annabi me yana murmushi yana kyauta yana da hakuri yana da son baki yana ire-iren waɗannan abubuwa shine ainihin sunna wasfi khulqiyin na dabi'a sallallahu ta'ala alaihi wasallam na'am malam sun ya ce lokaci yayi zamu canja kasar ko sai zamu bada koda minti biyar in akwai wanda yake sai kama ruwa ko wani abu sai mu yi kasar guda daya sallan azhar insha Allah.